Malarians for what reason?
Wasu ma'aikata kenan a jihar Adamawa yayin da suke zanga-zangar lumana game da rashin biyan su albashi na kusan watanni 6. Waɗannan ma'aikata maza da mata su ne ma'aikata da tsohuwar gwamnatin APC ta Sinita Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ta ɗauka aiki a shekarar 2018. To kome waɗannan ma'aikata ke bukata a yanzu ga mare ta bakin wasu da suka shiga wannan zanga-zangar.
Dalilinmu shi ne mu ma'aikata ne kuma sintiri ya hana mu yancinmu. Ya ce ba zai biya mu ba, bai gaya mana dalili ba. Ya ce a kan da cewa ana screening for how long, mun jira mun gaji.
Ya zo ya same mu ma'aikata ne wasu tun mutum 2018 wasu mu 2019. Yazo ya dakatar da mu yana kunde mai din daukan aiki mu ba bisa kaida ba, sannan kuma yazo yana daukan aiki a yadda aka dauke mu aiki. To bamu gane wannan laujin ciki nadi ba, shi yasa muka fito mu nuna masa rashin amincewa mu da wannan mataki da ya dauka. Ka kore mu kuma ka dauki wasu kuma kana ba su appointment room ya waye banda aka ba mu, kana biyan su albashi. Wannan shine kukan mu, kuma muna kiran sa ya zamanto mutumin da muka sani wanda yake cewa shi ATM ne. To ya zanto ATM mai bada kudi ba ATM mai rike katin mutane ba ATM da zaka je kai ta delay naka bata baka kudi ba.
Mun shigowar ta gwamnatin PDP ta Honorable Ahmadu Umar Fintiri ta dakatar da waɗannan ma'aikata bisa dalilin cewa sai an gudanar da bincike, wanda don haka ne ma aka kafa kwamitocin binciken, wanda kuma kawo yanzu ba ma kofa ya ci makomar waɗannan ma'aikata ba. Da yake tarbar fusatattun ma'aikatan a gidan gwamnati, mataimakin gwamnan jihar Adamawa Chief Crodosit ya buƙace su ne da su kwantar da hankulansu, inda kuwa ya ce gwamnati ma za ta sake duba lamarinsu da idon rahama.
The issue will be treated.
From now to,
please, and please go and conduct yourself peacefully. Because if there is no peace, no response positively comes back. Thank you very much.
Chief Kurado said, "Kenan, the Kemaza Mamatam Kingam and Jar Adamawa, Kumaka Renzu." Kungiyar kwadago ta NLC a jihar ba ta ma ce komai ba tukuna dangane da wannan sato kasa katsin, yayin da kuma ma'aikatan da lamarin ya shafa ke cikin mawuyacin hali. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Nigeria.